say hi to your car.
Shida Makai.
sirri kuma kan shajin
yi. Ranar jama'a sun san gani.